Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 2531 da kuma 49. Masu rama jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya Fara'a FM, Nomad FM, Dalol da Niyya da tashar Mutavia Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a vhausa.com ko ko sashenhausa.com. Masaram assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a 29 ga watan Maris na shekarar 2019. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, mu fara da kanin labarai.
Jama'a a yankin Mozambique da muguwar guguwa ta shafa sun ce adadin waɗanda suka kamu da cutar kwalara ya ƙaru daga mutane 5 zuwa mutane 139. A yau Juma'a ne ƴan majalisar wakilan ƙasar Birtaniya za su kada kuri'a game da wani bangaren yarjejeniyar shirin fita daga tarayyar Turai. A Amurka kuma yanzu da aka san abin da rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller ya kunsa, ana hasashen irin tasirin da sakamakon yake da shi akan siyasar ƙasar gabanin zaben shugaban ƙasa da ke tafe shekarar 2020.
Madalla, to bayan labarin duniya za ku ji cewa a Yamai babban birnin kasar ta Niger an gudanar da wani horo na musamman kan yaki da cutar sankara ko kuma kansa.
Riga kai an ce hai magani, dan shi muka ce mu koya musu duka alamun ciwon ga kane ciwon ke fara ya yake yi ma mata da maza.
Sai kuma a jihar Borno kuma da ke Nigeria za ku ji yadda mutane ke rayuwa a cikin zafin rana.
Gaskiya mun da muna zuwa school din akwai rana sosai, amma mukan iya sharuwa sosai. Duk in na sha yana mun taimako sosai a jikina, yana ban karfi. Ina shan watermelon sosai da kuma abarba.
Bayan haka muna tafe da shirin Americana da Mahmudu Lalo ke hadawa da kuma gabatarwa, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jama'a a yankin Mozambique da muguwar guguwa ta shafa sun ce adadin waɗanda suka kamu da cutar kwalara ya ƙaru daga mutane 5 a shekaran jiya Laraba zuwa mutane 139 a daren jiya Alhamis. Kwalara wata cuta ce da ke bazuwa ta abinci ko ruwan sha da ke ɗauke da ƙwayar cutar. Tana haddasa gudawa da amai akai-akai da ke tsotsa ruwan jikin bil'adama. Kuma a cikin 'yan sa'o'i, idan ba a nemi maganinta ba, takan iya kashe mutum. Mummunan yanayin zama kamar rashin tsaftataccen muhalli da kuma ruwan sha a ƙasar biyo bayan mummunar guguwar da ta auku su ne abubuwan da suka haddasa bazuwar cutar. Hukumar lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta faɗa a farkon makon nan cewa za ta aika allurar rigakafin cutar kwalara 900,000 zuwa yankin. A yau Juma'a ne ƴan majalisar wakilan ƙasar Birtaniya za su kada kuri'a game da wani bangaren yarjejeniyar shirin fita daga tarayyar Turai. ƴan majalisar za su kada kuri'a ne akan yarjejeniyar ficewar kawai, abinda masharhanta suka ce zai iya yin wuya ta yi nasara. Prime Minister Birtaniya Theresa May na ƙara ƙoƙarin shawo kan ƴan majalisar karo na ƙarshe don su amince da yarjejeniyar fidda Birtaniya daga tarayyar Turai. Ballewar ƙasar daga tarayyar Turai dai ya zama wani abu mai wuya fiye da da a shekaran jiya Laraba, a lokacin da 'yan majalisar ƙasar suka yi watsi da wasu ƙudurori guda 16 a kan buƙatar Prime Minister May ta fita daga tarayyar ta Turai. Mashawarta a kan lamarin sun rage yawan ƙudurorin zuwa 8 da aka kada kuri'a a kansu. Cikin ƙudurorin har da mai neman barin Birtaniya ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar cinikayya da tarayya ta EU da kuma wani ƙudurin wanda ka iya sanyawa a ƙara kada kuri'ar jin ra'ayin jama'a kafin fita daga tarayyar Turan. Yanzu da aka san abin da rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller ya kunsa, ana hasashe akan irin tasirin da sakamakon yake da shi akan siyasar Amurka gabanin zaben shugaban ƙasa da ke tafe a shekarar 2020. Takaitaccen bayanin rahoton wanda Attorney General na Amurka William Barr ya bayar ya bayyana cewa mai bincike Mueller bai gano wata alaƙa ba tsakanin waɗanda suka yi wa Trump yaƙin neman zaɓe da Rasha game da yin katsalanda a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016. Amma Mueller bai yanke hukunci ba akan Trump ya nemi ya hana shari'a ta yi aikinta dangane da binciken ko Rasha ta taka wata rawa a zaben ba ko a'a, a cewar Mr. Barr. kuma duk da cewa rahoton bai bayyana cewa shugaba Trump ya aikata wani laifi ba, haka zalika bai wanke shi ba. A ƙarshe, Attorney Barr ne ya yanke shawarar cewa hujjojin da Mueller ya gano akan hana ruwa gudu wajen gudanar da binciken ba su isa su sa a ci gaba da bincike akan batun ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Venezuela ta shugaba Nicolas Maduro ta faɗa jiya Alhamis cewa ta hana madugun yan adawa Juan Guaido damar rike wani mukamin gwamnati har tsawon shekaru 15 nan gaba, wani babban batu da ya ƙara zafafa rikicin siyasar kasar da ke nahiyar Amurka ta Kudu. Amma jim kaɗan bayan wannan sanarwa a kafar talabijin, Guaido ya faɗi cewa za mu ci gaba da yin zanga-zangar ƙin amincewa da yadda Maduro yake rike da madafun iko. Guaido shugaban majalisar dokokin Venezuela da yan adawa ke da rinjaye a cikinta. Shi Amurka da wasu ƙasashen duniya guda 50 suka amince da shi a matsayin shugaban ƙasar Venezuela na riƙon ƙwarya. Amma duk da haka Maduro ya ci gaba da rike madafun iko a daidai lokacin da ƙasar ke fuskantar rashin wutar lantarki da zanga-zanga akan tituna, abinda ke ci gaba da haddasa zanga-zangar a ƙarƙashin jagorancin Guaido, inda jama'ar ke la'antar talaucin da ya addabe su. Guaido ya ce dama ya sani Maduro zai ci gaba da ƙoƙarin ja masa birki wajen karɓar ragaman mulkin ƙasar. Akalla mutane 19 suka mutu sanadiyar wata gobara da ta faru a wani dogon bene na rukunin ofisoshi a Dhaka, babban birnin Bangladesh. Jami'an aikin ceto sun ci gaba da aiki har zuwa daren jiya Alhamis, yayin da mutanen da ba a san yawansu ba suka makale a cikin ginin. Har yanzu ana ganin harshen wuta a cikin ginin, amma rahotanni sun ce an iya shawo kan gobarar. Jami'ai sun ce an samu ceto mutane fiye da 100 daga ginin, sai dai kuma mutum ɗaya ya mutu a lokacin da ya yi ƙoƙarin durowa daga benin. Ma'aikatan kwana-kwana sun farfasa tagogin gilashin ginin don ceto jama'a, don kuma hayaki ya fita. Ba a dai san abin da ya haddasa wannan gobarar ba. Mutane da yawa sun duro daga tagogin ginin benin mai hawa 19 a gundumar Banani da ake hada-hadar kasuwanci a Dhaka don gujewa gobarar da ta faru a jiya Alhamis.
A gaida Maryam Dauda, labarin ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotannin, kuma za mu soma ne daga jamhuriyar Niger, inda a yammai wata cibiyar yaƙi da cutar kansa ko kuma sankara ta shirya wani taron horar da malaman da ke koyarwa a makarantun kiwon lafiya da nufin ganar da su alamomin wannan cutar. Wakilin muryar Amurka a yammai Sulaiman Munbarma ya aika mana da ƙarin bayani.
Malamai kusan 20 da ke karantarwa a makarantun kiwon lafiya daga sassa daban-daban na Niger ne suka yi amfani da lokacin hutun 'yan makaranta, wato congé de Pâques, don halartar wannan taron horo da cibiyar yaƙi da cutar kansar SOS kansar ta shirya da nufin ƙara musu sani akan batutuwan da suka shafi cutar kansar. Kamar yadda shugabar wannan cibiya Dr. Dille Ismuha ke ƙarin bayani akan dalilansu na mai da hankali akan waɗannan jami'ai.
Rigakafi an ce ai magani, dan shi muka ce mu koya musu duka alamun ciwon ga kane ciwon ke fara, ya yake ma mata da maza, ya yake zawa, yake girma, ya ne kamata a san da shi ciwon nono da kansa mai kama nono da ciwon bakin ma'aiwa, shi ma ciwon daji na mai kama bakin ma'aiwa.
Hukumar lafiya ta duniya a nata kiyasin ta gano cewa dubban mutane ne ke kamuwa da cutar kansar a kowace shekara a nan Niger, saboda haka ta gargadi hukumomi da kungiyoyi su tashi tsaye.
Ciwo ne mai kawo matsala kwarai cikin Niger. An ka ce shekarar ta wuce OMS ta gai haka Niger masu kansar sabin da sun ka samu kansar sun yi 8,000 da sun ka samu kansar, maza da mata duka sabiwa. Waɗanda suke zaune da kansar kuma an ka ce bara su ne 12,000 suke kwance Niger da kansar da sabi da tsohi. Tunda mun ga yayi yawa cikin Niger, ya kamata duk likita ne zai hutuwa da lakolyo mu samu koya musu wannan bincike na kansa.
Malaman waɗanda akasarin su matasa ne na aiki a asibitoci ba idan karatun da suke bayarwa a makarantun kiwon lafiya. Dr. Idi Umaru Muhammad Lawali, wanne ya fito daga gundumar Filinge, ya ce ya koyi abubuwa da dama a albarkacin wannan taro.
Da yawanci mukan samu ƴan malati da wannan abubuwa, mukan aza dan kurji ne haka a bada magani kwana ɗaya huce, amma waga formation da muka samu ya ba mu dama. Gaskiya mun samu akwai abubuwa da ɗan malati ke zuwa da shi a bincika a rasa komi ne, wani bi ma sai a ce kai an bincika ba a samu ba komi bane, ashe alhali matsala tana can inda bamu aza ba.
Horan na cibiyar SOS Cancer bai tsaya a aji kawai ba, sabili kenan aka budewa mahalarta wannan taro ɗakin bincike, inda suka dubi yadda ake aikin gwaji a likitance a yayin tantance kwayar cutar kansar. Malama Fati Amadu na daga cikin matan da suka samu ganin likitoci a wannan zama.
An duba mu, an gaya mu ko midimine da yake damun mu, kuma mun ji daɗi. Ina ga kira ga ƴan uwa duka su zo nan. In mutum na da kansar ana gaya mai, in bai da kansar ko ana gaya mai.
Wani ƙwararren likitan da ya shafa shekaru 40 yana kula da masu fama da cutar kansar a ƙasar Senegal, Professor Abdulaziz Kasne, cibiyar SOS Cancer ta Nishar ta gayyato domin ya jagoranci wannan taron horon da aka bayyana cewa wata gidauniyar ƙasar Switzerland ta ɗauki nauyin shiryawa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Tuwa gaida Sule Mummuni Barma. Yanzu kuma bari mu leƙa a Maiduguri da ke Najeriya, inda zafin rana ke ci gaba da zama kalubale ga jama'a. Wakilin muryar Amurka a Borno, Husaina Muhammad, ta aika mana da ƙarin bayani.
A duk lokacin da aka shigo yanayi na zafi, jama'a a birnin Maiduguri suna kasancewa cikin mawuyacin hali saboda matukar zafin rana da ake fama da shi, wanda a wasu lokutan hukumar kula da hasashen yanayi ta ƙasa takan bayyana cewa za a samu yanayin budewar rana a jihar Birnin Najeriya, inda za a kasance a mataki na 42 ko ma fiye da haka a ma'aunin Celsius. Haka dai mutane suke tafiyar da harkokin rayuwarsu ta yau da kullum a cikin wannan zafin rana. Wasu kuwa inuwa suke nema su zauna su huta kafin su ci gaba da gudanar da harkokin da ke gabansu. Na zanta da wasu mutane don jin ta bakinsu kan yadda suke kula da lafiyarsu a cikin wannan yanayi.
Gaskiya mun da muna zuwa school din akwai rana sosai, amma mukan iya sharuwa sosai. Duk in na sha yana mun taimako sosai a jikina, yana ban karfi. Ina shan watermelon sosai da kuma abarba, da kuma in na shiga after school zan shiga in watsa ruwa in barci in huta in tashi kuma.
Wannan muna wuni a karana nan, amma muna amfani da ruwan sanyi. Ina sha kamar sau 7-8 a wuni. To bayan wannan ruwan sanyi da muke amfani da shi, akwai kayan fururu wannan da muna sayarwa, muna amfani da shi ta bangaren kamar su kankana, su abarba. Idan muka tashi da daddare kafin mu je kwanciya, muna tafiya da shi.
Ga yi nan kamar yadda kuka gane nake yawon nan da haka kullun nake yi, amma kuma idan yamma ta yi, ina sanin cewa lalle na yi yawo, dan jikin nawa gaba daya kusan ya nuna zan ji shi kawai. He da dan shaye-shayen wani dan farasi ta malo wani dan feldin da jikin karfinsa ya sake dawowa. Fi wani lokaci ko irin ORC din nan dan saye shi na jika shi da ruwan fiya wata haka in sha shi in kwanta.
Dr. Amina Muhammad Abdullahi likita ce a asibitin koyarwa ta Jami'ar Maiduguri, inda ta yi ƙarin haske akan irin cututtukan da mutane za su iya kamuwa da shi a cikin irin wannan yanayi.
Yanayin zafin nan akwai cututtuka da ake samu da ɗan dama, cikinsu akwai kamar sankarau wanda zai iya kama babba da yaro, sai kuma akwai yara kuma ana samu kamar ƙyanda, kamar su chicken pox haka, duka yana iya samun yara a wannan zafi lokacin zafin nan.
To ko akwai wata illa da yawan shan ruwan sanyi zai iya haifar wa dan adam a cikin wannan yanayi?
Ruwan sanyin ba a so ruwan ne yayi sanyi sosai, amma lokacin zafi jikin ma yana bukata ya dan yi sanyi, sai a dan sha ruwan mai dan dama-dama, amma ba wai ya sanyi sosai wanda zai ja maka illa ba.
Dr. Amina Muhammad Abdullahi ta yi ƙarin haske akan hanyoyin da jama'a za su bi domin kare kansu daga kamuwa da cututtuka a cikin wannan yanayi na zafi.
Na farko, abinda mutum iyaye ko manya duk da yanda ya kamata a yi rigakafi, rigakafin nan shi zai kare mutane da cututtukan nan, kuma sai in lokacin zafin ya yi mutane su guji tunkusu a wuri daya, su cunkusu ko su kwana a wuri daya ko daki da ba iska, to mutane sai su rage irin a samu wuri mai iska haka, ko za a kwanta ma in da daddare ne a dan fito fili haka a dan kwanta, kar a kwana a cikin daki inda ba window ko a cikin cunkusu.
Hussein Muhammad daga Maiduguri a Nigeria.
A gaida Husaina Muhammad, yanzu kuma bari mu ƙara leƙawa a jamhuriyar Niger, inda aka gudanar da babbar sallar maharban Afirka a jihar ta Damagaram, da ya hada maharba na Niger, Nigeria, Benin, Chadi, Mali da sauransu. An yi bikin a jagorancin minista mai kula da bunƙasun al'adu, wakilin muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari ta hada mana wannan rahoto.
Babban taron na mahalban Afirka wanda ake ce ma FINAC an shirya shi ne da zimmar farfado da al'adun da Afirka ta gada, wanda aka manta da su alhali suna da muhimmancin gaske. Haruna Bagayya shi ne wanda ya shirya wannan haduwa, ya bayyana manufar su.
Manufar wannan taro, muna so mu bunƙasar da al'adunmu. Rayuwa ba za a iya yin ta ba babu al'ada. Muna so mu samu ci gaba bisa tahiyar mu ta zamantakewa. Kuma muna da wani guri, in Allah ya yi, jihar Damagaram ita ma ta shiga cikin UNESCO don mu samu ci gaba na al'umma insha Allah. Saboda haka ku ba mu goyon baya.
Mai martaba Sultan na Damagaram Alhaji Abubakar Sanda mai masaukin baki ya ce wannan shine karo na farko, ya yi kira kuma ga jama'a da su rike al'adun su.
Nuna al'adunmu na gargajiya, wannan abu ne wanda yake ba taba yin shi ba, na farko ne kada mu bar al'adun. Saboda haka muna kira ga dukkan jama'a su kawo musu goyon baya.
Kasar daunan sarkin Katsina da ya halarci wannan biki ya nuna sha'awar shi kamar haka.
Abun ya ba mu sha'awa, ashe akwai wasu jinsi na mutanenmu wanda suke daukaka al'adunmu na gargajiya. Mutanen da magaran kun ci kwallo, domin saboda kun nuna cewa lalle ba za ku taba wasa da al'adar gargajiya ba. Ubangiji Allah ya ƙara daukaka wannan al'adu namu. Ni ban yi tunanin zan taba ganin maharba da yawa kamar yadda nake wannan ba.
Kallabi cikin rawuna, duk da girman da ya gabato ta, Safiya sarkin fada ta ce ba ta da sarau.
Safiya sarkin fada tun da ƙarhe-ƙarhe ma kai, kuma nake ciki har yanzu. Tsohon ma da ya zo ban sare ba. Wallahi abin na mu mun yi kowa farin ciki. Tunda abu namu ne, da ni da Amina Allah ya mata cika, yanzu wannan ɗiyanmu su ma suka tukura suka ji daɗin abin da ake suka ce su ma suna ciki. Yanzu haka sabbi wanda aka samu sun kai rai bakwai cikin wannan sha'ani. Shi kwa kyan wanda ya gada abu ya zama ko shi kadai aka aihu ya zama ɗan gado. Akwai maza da yawa a gidanmu, amma ni kadai na hutu. Nake kishin abin nan, kuma ban wasa ba har kwanan yau sai radda na je kasa.
Mahalba da makaɗansu sun nuna hikimomi da asirai daban-daban kamar yadda waɗannan suke yin bayani.
Ni mama Alasan suna na garin Gado ba. Mun nuna wasa ne irin na gargajiya wanda muke kamar an huta kasashen waje, mu nuna mu kamo ƴan mata sai mu tsaye da su mu dunke su da zare, kowa ya gansu an huda ciki ya huto ta baya.
Insha Allah.
Daga ciki ake huda sai yau baya. A rika jan shi ko ina gashi na ya huta ko ina. Wallahi wannan akwai asiri ma. Ai duk wanda yace babu asiri kenan babu Allah. Mun riga mun roƙorin Ubangiji tun iyaye da kakannu muke wannan abu. Da shi wasannin nan wannan na farko ne nayi. Akwai wasanni wanda ya kamata in na nuna su kowa sai yayi mamakin su. Sa magungunna ne za mu gwada shi hallo a bisa cikin aikin magani na gargajiya tare da mahalba muke tare da su.
Tunana Abubakar Ibrahim. Ni duka ba firjinan kin mahalba duka gaba. Mali sau na biyu. Amma ni wannan abu sai kare tsaye kawai ne shi. Yanzu dai kowa sani shi zai bada zai gwada, amma bai shiri ba, da ya shiru da an ga abun mamaki tunda da dukkan biyin da muka ji. Muka shi wa gaba. Mu muka ciwo firiɗi na farko da na biyun duka mu muka ciwo saboda Allah. Kwarai muna tamani a yanzu difile ne. To wannan da aka haka din muke tamani inda ana haka, ai da ba haka ba, mun ji daɗi kuma baya da ta ɗauka. Yanzu duk bayar mu sai tilima muke sa su suke wani abu. Musu dan ba su gaba mun ci gaba su sa ta yi.
Jama'a ta yaba kwarai da wannan biki na maharba, ya kuma samu karbuwa ta la'akari da yadda hukumomi suka ba abin muhimmanci, inda aka keɓe minista mai kula da bunƙasa al'adu. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaram a jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar Abari, yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Americana daga Mahmud Lalo.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai tattauna ne kan ƙurar da ke ci gaba da tashi tun bayan da babban Attorney General ɗin Amurka William Barr ya fitar da wani takaitaccen rahoto kan sakamakon da kwamitin Robert Mueller ya gabatar ga ma'aikatar shari'a Amurka dangane da binciken shigin da Rasha ta yi a zaben Amurka na 2016 wanda ya zuwa yanzu ake ta cece-kuce a kansa. Inda yayin da fadar White House ke farin cikin cewa rahoton ya wanke shugaba Trump, su kuwa 'yan Democrat cewa suke a fitar da daukacin rahoton ga bayyana jama'a domin kowa ya gani, bayan da bayanai suka nuna cewa rahoton ya haura shafi 300. Sunana Mahmud Lalo. Tun dai da babban Attorney General ɗin Amurka William Barr ya bayyana cewa rahoton da ya karba daga kwamitin bincike na Robert Mueller kan shishigin da Rasha ta yi a zaben 2016, fadar gwamnatin Amurka ta White House ta shiga yanayi na annashuwa bayan da shi babban jojin ya fitar da wani takaitaccen bayani wanda ya nuna cewa kwamitin na Mueller ya wanke shugaba Trump da kwamitin yakin neman zabensa daga zargin haɗa kai da Rasha domin samun galaba a zaben Amurka na 2016.
There was no collusion with Russia.
Shugaba Trump kenan yake cewa babu wani haɗin kai da Rasha, babu kuma wani kokarin hana doka ce aikin ta. Wannan rahoto ya wanke mu daga daukacin zarge-zargen da ake mana.
It was a complete and total exoneration.
To sai dai rahoton na Mueller, kamar yadda William Barr ya fitar da kaninsa, ya nuna cewa kwamitin na Mueller bai yi bayani kan ko shugaba Trump ya yi kokarin hana gudanar da binciken ba. Trump dai ya yi ta yabon shi kansa Robert Mueller da ya kwashe kusan watanni 20 yana suka da kuma babban joji William Barr, amma kuma bai bar masu sukansa ba domin ya yi kira ga shugaban kwamitin da ke tattara bayanan sirri na majalisar wakilai Adam Schiff da ya murabus daga makaminsa. A jiya Alhamis, Schiff ya buɗe sauraron bahasinsa, amma wasu 'yan Republican da ke cikin kwamitin sun goyi bayan kiran da shugaba Trump yi na cewa Schiff ya sauka daga makaminsa, inda suka fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa. Mike Conway, ɗan Republican daga jihar Texas, shi ya karanto sanarwar da suka cimma matsaya a kanta.
Your actions both past and present are incompatible with your duty as chairman of this committee.
Yace irin ayyukan da ka gudanar a baya da yanzu sun sabawa ayyukan da doka ta tanada maka a wannan committee. Saboda haka ba mu da ƙwarin gwiwa cewa zaka iya gudanar da ayyukanka kamar yadda doka ta tanada. Dalilin haka muna buƙatar da ka yi murabus daga mukaminka na shugaban wannan kwamiti cikin gaggawa. Sai dai Schiff bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen mayarwa da 'yan Republican ɗin da martani.
My colleagues may think it's okay that the Russians offered dirt on the Democratic candidate for president as part of what was described as the Russian government's effort to help.
Yace ta yi abokan aiki na tunanin babu komai da Rasha ta fitar da wasu bayanan batunci akan takarar Democrat Hillary Clinton ga shugaban a matsayin abin da kwatanta na yunkurin Rasha ta taimakawa kwamitin yakin neman zaben Trump. Wataƙila za su yi tunanin babu komai cewa Paul Manafort, wanda ƙwararre ne, wanda kuma shine shugaban kwamitin yaƙin neman zaben Trump, a ce ya halarci wannan taro. Za ku iya tunanin cewa babu komai idan sirikin shugaba Trump shi ma ya halarci wannan taro. Za ku iya tunanin babu komai idan aka ƙi bayyana wa jama'a cewa an yi wannan taro. Sannan za ku iya tunanin cewa ba su ji daɗi ba da suka fahimci cewa bayanan da suka tattara akan Hillary bai yi munin da suke tunani ba. Za ku iya cewa babu komai, amma a tawo mahangar hakan bai dace ba, ina ganin ba abu tsari ba, kuma babu kishin ƙasa a yin hakan. Sannan ina ganin hakan shaida ce cewa an haɗa kai da Rasha.
I think it's unpatriotic, and yes, I think it's corrupt, and evidence of collusion.
Schiff ya ƙara da cewa ba wai bai amince da sakamakon rahoton na Mueller ba ne, amma ya ce a irin tashi fahimtar akwai haɗin kai tsakanin Rasha da kwamitin yaƙin neman zaɓen na Trump. Abin da ya sa kenan kwamitinsa ya ci gaba da gudanar da bincikensa. Babu dai wanda ya ga wannan cikakken rahoto illa babban Attorney General ɗin Amurka, amma jaridar New York Times ta rawaito a jiya Alhamis cewa rahoton ya haura shafi 300. Abin da ya sa 'yan Democrat suka dasa alamar tambaya kan dalilin da ya sa William Barr ya takaita rahoton a shafi 4 kacal. Yayin da shugaba Trump da 'yan Republican da ke goyon bayansa suke nanata cewa rahoton na Barr bai samu shugaban da wani laifi ba. 'Yan Democrats a nasu bangaren na ganin babban jojin na Amurka ya bar wasu muhimman bayanai da za su iya zama masu amfani ga binciken da ake yi. Masu sauraro, da aka makawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani ciko idan Allah ya kai mu. Za mu da Jeff Costa da Julie Legends Creation da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogo mu anan yana cewa karfe 11:25, wato karfe 4:25 a Jamhuriyar Niger, Nigeria, Kamaru da Chad. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana.
Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Aminu Adamu, Malam Maduri a jihar Jigawa, inda ya ce, "Assalamu alaikum muryar Amurka, ina fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatanku. Haƙiƙa umarnin da kotu ta bada na sake cafke Nnamdi Kanu ya yi daidai tunda ya ƙi biyayya ga amsa kiran kotu." Sai saƙonmu na gaba ya fito daga Gali Sirajo Faki, inda ya ce, "Assalamu alaikum VOA Hausa, muna jajantawa al'ummar ƙasashen Mozambique, Zimbabwe da Malawi. Bisa iftila'in mahaukaciyar guguwa da ambaliyar ruwa, da Allah ya jarrabe su da ita. Muna fata Allah ya kiyaye gaba." Sai daga Usman Shitu Mahuta, inda ya ce, "Assalamu alaikum VOA Hausa. Haƙiƙa garkuwa da mutane da ake yi a faɗin arewacin Najeriya tare da karɓar dubban miliyoyin kuɗin fansa wani abin tashin hankali ne. A don haka muke kira ga gwamnati da jami'an tsaro cewa ya kamata a yi duk mai yiwuwa wajen kawo ƙarshen wannan bala'i da masifa da ta'addabi al'ummar Najeriya, musamman ma ta hanyar sama wa matasa aikin yi wanda zai rage musu zaman banza da talauci da ya addabe su. Sannan gwamnati ta wadata jami'an tsaro da kayan aiki na zamani." Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Yakuji matar Ahmadu Abacha Macina, inda ta ce, "Allah, muna roƙonka ka dube mu da idan rahama, ka kawo mana ƙarshen wannan matsala ta satar mutane da yin garkuwa da su don neman kuɗin fansa a ƙasarmu ta Najeriya."
To, madalla a gaida Zahra Ofagi. Yanzu kuma ga labarai a taƙaice kafin mu yi sallama da ku.
Ce jami'a a yankin Mozambique da muguwar guguwa ta shafa sun ce adadin waɗanda suka kamu da cutar kwalara ya ƙaru daga mutane 5 a shekaran jiya Laraba zuwa mutane 139 a daren jiya Alhamis. Kwalara wata cuta ce da ke bazuwa ta abinci ko ruwan sha da ke ɗauke da ƙwayar cutar. Tana haddasa gudawa da amai akai-akai da ke tsotsa ruwan jikin bil'adama, kuma a cikin 'yan sa'o'i idan ba a nemi maganinta ba takan iya kashe mutum. A yau Juma'a ne 'yan majalisar wakilan ƙasar Burtaniya za su kaɗa kura'a game da wani ɓangaren yarjejeniyar shirin fita daga tarayyar Turai. 'Yan majalisar za su kaɗa kura'a ne akan yarjejeniyar ficewar kawai, abinda masharhanta suka ce zai yi wuya ta yi nasara. Prime Minister Burtaniya Theresa May na ƙara ƙoƙarin shawo kan 'yan majalisar karo na ƙarshe don su amince da yarjejeniyar fidda Burtaniya daga tarayyar Turai. Yanzu da aka san abin da rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller ya kunsa, ana hasashe akan irin tasirin da sakamakon yake da shi akan siyasa Amurka gabanin zaben shugaban ƙasa da ke tafa a shekarar 2020. Takaitaccen bayanin rahoton wanda Attorney General na Amurka William Barr ya bayar ya bayyana cewa mai bincike na musamman Mueller bai gano wata alaƙa ba tsakanin waɗanda suka yi wa Trump yaƙin neman zaɓe da Rasha game da yin katsalanda a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016. Amma Mueller bai yanke hukunci ba akan ko Trump ya nemi hana shari'a ta yi aikinta dangane da binciken da Rasha ta yi.
Da takaitun labar muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma mun dawo a shirinmu na ƙarfe 9:30 na dare ɗauke da wasu shirye-shirye da rahotanni, inda za mu buɗe layukanmu ku kira ku bayyana mu na ra'ayinku. Yanzu a madadin Maryam Mudau da ta tayani gabatar da shirin, da kuma Tadi da ya haɗa shirin da ba da umarni, sai injiniyan namu Vostok, ni na ku Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu ne lafiya daga birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe, shirin matasa.